wato kasilon suke bukuri nkwali guda bukuri wa yaro kuma zaddabiri won kwalshi guda bukuri won bubba shi kon kwale klumbu tsombin zum zabbai konon tun kwal na bai mutum tambuyin buwa jahannama won zabi be kla kuma na ruguma ku zaddabi kla adamu mapa yaro kuma na kuma nyun kwala sakhin na ne klu kuma tsum kla yaro kuma mondan giri yeso kimbin zanzan yindiri manyi gine ganji wanji kuma nin fini na gaidui ngin jal dra on kwala bongra ngin janyi na sak dimugmuy mnon tikita shiri gina mba nyun kwala raw ntav na ngiga mi wona ingaru sun bugina ga kan yeso daga niga mi guna yaro kuma bugaga gigi ganji ginjiga nza yaro kuma waya kulliji dugum sabin zabi bayi waya vulgin na zagi waye son kirgina jiciye kan ba ganin ganja kalin kirjin bu sabi bayi draji ya fam kiji cin tun kalje da wudau mblare ji zagin bi gutani kin bi yashiga batin bulon tui waya ngin manza japu kuma ga mugum waya yote ga